اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى اهل بيته واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمه الله غدياك الله تبارك وتعالى wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na al-muhajirun domin ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai albarka mai suna fadlul islam na al-sheikh al-imam muhammad bin abdul wahhab allah tabaaraka wa ta'ala ya ji kanshi da rahama muna cikin babi na karshe wanda yake magana akan tsoratarwa dangane da bid'a wannan kuma shine darasi na 13 kuma yau muna 26 ga watan Rabiul Tsani shekara ta 1446 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 29 ga watan 10 shekara ta 2024 miladiya muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya dace da mu wannan kuma shine babi na ƙarshe babu tahdhiri min al-bid'i babin da yake magana kan tsoratarwa dangane da bid'a shine babi na ƙarshe a cikin wannan littafi malam yace wa an huzaifa qala kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم رواه أبو داود wannan athar an samu shi ne daga Huzaifa Allah ƙara mu shirda yace kullu ibadatin dukkanin ibada kowace irin ibada لا يتعبدها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتصحابن ان محمد صلى الله عليه وسلم بس عباده da ita ba فلا تعبدوها kada ku yi bauta da irinta in dai sabon manzon Allah صلى الله عليه وسلم bas irin wannan ibadar ba to Huzaifa dan Yamani yace kada ku ma ku yi irin wannan ibadar domin babu wata ibada da ku za ku ga ya dace ta zamto ibada alhali manzo sallallahu alaihi wasallam bai ga sahabbai cewa ibada bace fa innal awwala yace domin na farko lam yad'a lil akhir maqalan bai bar wa na karshe gurin yin wata magana ba ma'ana ya zamto ya bar wani guri da zai zamto za a ce nan gurin ibada ce to na farko bai bar wa na baya ba fa innal awwal domin na farko lam yad'a lil akhir maqalan bai bar wa na karshe gurin magana yanzu anan Huzaifa suwa yake nufi da cewa na farko al awwal yana nufin me sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ko al akhir na karshe kuma yana nufin wa mu kenan ko kenan mu ba a bar mana wani gurbi da za mu ce nan gurin ibada ba ce kala kaza alhali annabi da sahabbai wasu ba sai Huzaifa ta danya mana ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala ya ma'asharal qurra ya ku makaranta ku ji tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala makaranta qur'ani ku ji tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala kada ku yi irin abin da sahabbai basu ba makaranta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron Allah kada ku yi irin abin da sahabban manzo Allah basu ba makaranta fiqhi makaranta addinin Allah ku ji tsoron Allah kada ku yi irin abin da sahabbai basu ba ku ce ai kun samu a kirkiro kaza koyin ibada kala kaza ba laifi bane ko da ke cewa sahabbai basu yi ba magabata basu yi ba su Imam Malik basu yi ba amma ku a matsayin ku na masu ilimi kuna ganin yana da kyau ai ku kada ku yi wannan yace ya ku makaranta kada ku yi wannan ku ji tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala وخذوا طريق من كان قبلكم ku rike hanyar waɗanda suka zamto kafin hanyar annabi sahabbai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ga abun koyi mai kyau wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya muku nuni gare shi cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam malai sharahu abu daud wannan hadisi abu daud ya rawaito shi wa qala ad-darimi أخبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال وانا حديثي دا قدارمي يكي شوى أخبرنا الحكم بن المبارك الحكم بن المبارك يبام لاباري يكي أنبأنا عمرو بن يحيى عمرو بن يحيى يبام لاباري shima qala yace sami'tu abi naji babana yuhaddithu an abihi yana bada labari daga babansa shi yaji babansa shima daga babansa shima yaji babansa mana da kakansa kenan qala yace kunna najlisu ala babi abdullah bin mas'ud mun kasance muna zama a kofar abdullah bin mas'ud a kofar gidan shi qabala salati al-ghad kafin sallar asuba sai mu zo mu zauna fa idha kharaja idan abdullahi dan abbas ya fito yace kharajna mashai'a fa idha kharaja mashaina ma'ahu idan abdullahi dan abbas ya fito sai mu tafi tare da shi mana sukan yi alwala kafin a tafi sallar asuba sai su zo kofar gidan abdullahi dan abbas da su zauna Abdullahi dan Mas'ud idan ya fito sai su tafi tare da shi ila al-masjidi zuwa masallaci faja'ana Abu Musa al-Ash'ari yace sai Abu Musa al-Ash'ari yazo mana al-Ash'ari yazo mana fa qala sai yace akhraja Abu Abdurrahman shin Abu Abdurrahman ya fito wato Abdullahi dan Mas'ud din kenan ya fito kuwa kullu sai muka ce la muka ce bai fito ba fajalasa ma'ana sai shi Abu Musa al-Ash'ari ya zauna tare da mu injuwa Amru dan Yahya domin shi yake bada labarin shi yake bada hadisi yace da shi Abu Musa al-Ash'ari ya zo kofar gidan wa Abdullahi dan Mas'ud su kuma su Amru dan Yahya dama sun kasance sukan yi alwala su zo su zauna kofar gidan Abdullahi dan Mas'ud da wannan sahabi ya fito shi ma ya zo kofar gidan Abdullahi dan Mas'ud ya tambaya ya ce baban Abdurrahman ya fito shi Abdullahi dan Mas'ud din kenan sai muka ce da shi a bai fito ba fajalasa ma'ana sai ya zauna tare da mu a kofar gidan kenan falamma kharaja qala yayin da ya fito sai ya ce ya aba Abdurrahman yace ya kai baban Abdurrahman inni ra'aytu fil masjidi amran ankartuhu inji Abu Musa al-Ash'ari kenan sai yake gayawa Abdullahi dan Mas'ud na'am dan Mas'ud yace tunda lokacin da yazo ya samu su Amru dan Yahya kofar gidan ya tambaye su yana ciki ko ya fito suka ce bai fito sai ya zauna yana fitowa sai yace da shi ya baban Abdurrahman ni na ga wani al'amari a cikin masallaci inni ra'aytu fil masjidi amran naga wani al'amari a masallaci ankartuhu wanda nayi inkarin sa walam ara walhamdulillahi illa khaira yace kuma ba komai na hangana ya haka ba sai dai alkhairi yace fama huwa sai Abdullahi dan Mas'ud yace shi fama huwa menene wannan abin da ka gani فقال سيتي إني عشت فتراه سيكي شوى إن عشت فتراه نعم إن عشت فتراه يتي إني كان رأي كما ذاك جنش قال سيتي رأيت في المسجد قوما أما صلاتين نقوس متاني حلقا جلوسا yantazuruna salah, wato mutane na gani hilakan sun yi kuri haka, sun yi da'ira, sun yi circle haka, wannan sun dan kewaye juna wannan ma haka. Yantazuruna salah, suna jiran lokacin sallah yayi a kira sallah a zo a shiga sallah. Fi kulli halqatin, a kowace halqa, kowace da'ira, rajulun, akwai mutum, wafi yadaihim hasa, wato a hannayensu akwai duwatsu. Fa yaqulu, sai wannan mutumin ya ce da su, kabbiru mi'a, sai ya ce ku ce Allahu akbar sau ɗari. Fa yukabbiruna mi'a, sai su yi kabarbari sau ɗari ɗin. Ma'ana kowa ya tara dutse, in ya ce Allahu akbar ya ɗauki ɗaya aje, Allahu akbar ya ɗauki ɗaya aje. Fa yaqulu, sai ya ce hallilu mi'a, sai ya ce ku ce la ilaha illallah, shi ne mai tahalil. Hallilu mi'a, ku yi tahalil sau ɗari. Nan ma fa yuhalliluna mi'a, sai su yi tahalili su ce la ilaha illallah, la ilaha illallah sau ɗari, suna ɗaukar duwatsu suna aje. Mutum ya ce la ilaha illallah ya ɗauki ɗaya, la ilaha illallah ya ɗauki ɗaya, ma'ana yana ƙirgawa. Fa yaqulu sabbihu mi'a, sai ya ce ku yi tasbihi sau ɗari, ku ce subhanallah, subhanallah, subhanallah sau ɗari. Idan mutum ya ce subhanallah sau ɗaya, sai ya ɗauki dutse ɗaya aje, ya ɗauki tsakuwa ɗaya aje. Fa yusabbihuna mi'a, sai su yi tasbihi sau ɗari ɗin, suna ƙirgawa da wannan tsakoyi ɗin ko duwatsu ɗin. Ƙala, sai ya ce fa maza qulta lahum, sai Abu Abdurrahman Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce da shi, fa maza qulta lahum, me ka ce da su da kaga suna haka ɗin? Ƙala, ya ce ma qultu lahum shay'a, ba abin da na ce da su. Shi dai kawai ya yi inkari ne a zuciyarsa. Antaziru amrak, ina sauraron umarninka ne. Tunda shi tabi'i ne, shi wato shi Yahya da yake ba da wannan, Amr ibn Yahya da yake ba da wannan hadisi. Shi kuma Abu Musa al-Ash'ari ɗaya ne daga cikin sahabbai, ma'ana da shi da Abdullahi ɗan Mas'ud dukansu mai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma Abdullahi ɗan Mas'ud yana da masaniya dangane da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa fiye da shi. Na mata gane. Shi yasa zaka samu da yawa hadisai an Abdullahi ɗan Mas'ud, an Abdullahi ɗan Abbas. Yana daga cikin su uku waɗanda suke daga cikin mafiya yawan ruwayar hadisai daga cikin Abdullahi. Mutum bakwai suka fi kowa yawan ruwayar hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga ciki akwai Nana Aisha, akwai Abu Huraira, akwai Abdullahi ɗan Abbas, Abdullahi ɗan Mas'ud. Wato shi wannan kenan. Saboda haka yana daga cikin masu ilimi. Sai shi Abu Musa ke ce da shi, antaziru amrak, ina sauraron umarninka ne. Kala, sai ce afala amartahum, da ma ka umarce su, an yu'iddu sayyi'atihim, su ƙididdiga laifukansu mana. Ma'ana yanzu mutum ya ce Allahu akbar, ake kyawun aiki ne. To na me sai ya irga yake kyawun aiki guda kaza? In ya ce Allahu la ilaha illallah ke kyawun aiki, to na me sai ya irga ya faɗa sau kaza? In ya ce me subhanallah ɗin ke kyawun aiki ne, to na me sai ya irga ya guda ɗari? Sai ya ce da shi nan, afala amartahum an yu'iddu sayyi'atihim, da ka umarce su ƙididdiga laifukansu, domin laifi ya fi cancantan bawa ya irga ba mai kyakkyawa ba, ba kyakkyawan aiki ba. Saboda kyakkyawa dai duk yanda ka yi kyakkyawa, wa man ya'mal mithqala dharratan khairan yara, duk ko misalin ƙwayar zarra ka yi za ka gan shi. Fa man ya'mal mithqala dharratan khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratan sharran yara, ko da misalin ƙwayar zarra kai na alkhairi za ka gani, to ba damuwarka sai ka ƙididdige ba. Amma inda laifukan kake irgewa, wataƙila ba ka damar mai gyarawa. To amma mai kyau kace sai ka gane yau ka isa gifari sau 100 yau ka yi halala sau 100 kai ta yi kawai da yawa ba tare sai ka irga ba shi Allahu tabaraka wa ta'ala mai adalci kuma mai kyautatawa ne ba zai toye maka komai ba sai yace afala amartahum an yu'iddu sayi'atihim wa damanta lahum ya zama to ka ba su garanti cewa kyakkyawan aikin su fa ba wanda zai bata ko guda daya ba sai sun irga ba wa damanta lahum ala yudayyi'u min hasanati alla yudayyi'u min hasanatihim shay'a kuma ka ba su garantin cewa babu abin da zai tozarta na daga kyawun ayyukansu thumma madha sa'an nan sai ya tafi hatta ata halqa har sai da ya je ga wannan da'ira tasu fa qala sai ya ce ma hadha sai ya ce menene wannan kuke aikatawa qalu sai qalu lahu sai suka ce dashi hasa na'udhu bihi at-takbir wa at-tahlil wa at-tasbih suka ce hasa duwatsu ne na'udhu bihi muke kididdigawa da waɗannan duwatsu din at-takbir wa at-tahlil wa at-tasbih muke kididdiga kabarbarin da muke yi da hailalolin da muke yi da tasbihan da muke yi na fata ga cewa at-takbir ana nufin me Allahu akbar at-tahlil kuma ana nufin la ilaha illallah sai me at-tasbih kuma ana nufin me subhanallah wannan ana ce da shi an-nahat wani abu ne wanda lokacin wannan baki da suna Khalid bin Ahmad al-Farahidi yayi babi mai zaman kansa a matsayin sa na babban malamin lugha cewa an-nahat cewa a hada kalmomi a baƙaƙe wanda suke nufin wasu kalmomi masu yawa in ka ce la ilaha illallah shine mai at-tahlil an hada su duka a kalmar in ka ce bismillahir rahmanir rahim shine mai basmala la hawla wala quwwata illa billah shine mai hawqala to wannan shine ake ce masa an-nahat larabci at-tahlil wat-tasbih suka ce wannan muke kale sai yace fa'uddu sayyi'atikum sai yace ku irga laifukan kawai idan bawa yana irga laifukansa zai fi ba da damar ya fi tsorata ya kuma kiyaye fa ana daminun alla yudayyi'u min hasanatikum shay yace ni ina da garanti damin ni garanto ne alla yudayyi'u min hasanatikum shay cewa babu abin da zai bata ba abin da zai tozarta na kyakkyawan ayyukan me ne irgawa kaga su wanda suke yi ba wai na bayan sallah bane na bayan sallah dama su ne me a irge ko na ke 33 ko nawa nawa ko 10 duka ya halasta 33 ko kuma 10 to amma sauran na kana neman gafarar Allah ne kana neman tara lada ma magana ka irga gudanar kai kawai kai ta yi ya ce wai hakum ya ummata Muhammad kai tanku ya ku al'ummar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma asra'u halakatkum هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوفرون باب أبن ديكيكو سولا هلكا هؤلاء صحابة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قاوة أنم فصحبا النبن كني محمد صلى الله عليه وسلم متوفرون قاسنا ديوة قاسحبا مزالا ديوة ميسا كتي سولا بطا الهالي قاسحبين ديوة كتن بيسمن tunda a lokacin su waɗannan tabi'ai ne ga kuma sauran sahabbai tun daga Abu Musa ma ya zo kofar gidan Abu Dawud Mas'ud shi yake ba shi labari ma wa hadhihi thiyabuhu lam tubl yace wannan kuma tufafin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba su ma raddige ba ma'ana kenan bai ma dade da barin duniya ba har kuke kirkiro abubuwa ga ma tufafin sa bai raddige ba kaga lokacin bai dade ba tunda a lokacin ga sauran tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam ga sauran wadansu ababe dan lokacin sa bai an dade har ta bai suka zo da yawa akwai sauran ababan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai rigarsa akwai takobi akwai irin gashin sama domin Hafsa ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta dade tana ajiye da gashin annabi sallallahu alaihi wasallam na kansa wanda idan mutum ya zo yana ciwon ciki aka zo aka aiko Hafsa sai ta ɗebo ruwa a kokowa ta tsoma gashin ta tsame shi ta ce a bashi ya sha in ya sha kuma da izinin Allah sai ya warke tufafinsa akwai shi amma yanzu malamai sun tabbatar babu wani abu da ya saura na tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam ko gashinsa duk abin da ake gani duk wannan kawai yan cuwa-cuwa ne amma babu wani takalman don Allah yanzu babu wata rigarsa a yanzu za ka ana ta saka wasu a social media ka ga riga mai hannun taka a miƙe haka a ce rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan takalman manzon Allah babu wannan takalmi wani mai faɗi ya sha ɗinki gefe da gefe a ce takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan na koda gidan tarihi an tambayi Sheikh Salih al-Fawzan al-Fawzan ɗaya ne daga cikin manyan malaman Saudiya yana cikin memba ne daga cikin hay'atul kibarul ulama Saudiya daga cikin board na manyan malaman Saudiya kuma wanda kusan shine yanzu wanda ya ragowa mafi shekaru dai wanda aka sa gaba ake ganin Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi fahimtar addini ake karɓar tabbasa domin yanzu kusan a Saudiya baya wani karatu kawai sai dai iya fatawa ajiye shi kawai an tambaye shi dangane da waɗannan ababe na annabi sallallahu alaihi wasallam babu komai duk wani abu da kaga an ce wannan maza na ce wannan ƙarya ne ce babu wani abu da ya rage wanda ke tabbas na manzon Allah ne ce gaskiya babu sallallahu alaihi wasallam amma duk albarkar da mutum yake tarin zai samu in ya rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da mutum sai ya ji ya dauko wani takalmi ko ya ji ya biya kuɗi ya shafi jikin wani takalmi ko ya shafi jikin wata riga ba a ko an nuna masa wani gashi a cikin kwalba mai garau a ce wannan gashin manzon Allah ne doguwa duka wannan kawai ɗan cuwa-cuwa ne amma babu wani abu da ya rage lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin tabarruki da jikinsa tufafinsa da sauransu wani daga cikin sahabbai yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ya fito mutane suka bebe shi ana kamar da zo cikin sahih bukhari ana tattaba jikinsa ana shafawa a jiki yace na zo na kutsa sai da na kama hannun annabi sallallahu alaihi wasallam na dora a kan fuskata saboda kaga shi ba ma ya shafa ya shafa a jikinsa ya dora yace na dora fuskarsa gaba ɗaya a hannunsa kai a kan fuskata ya kama ni in dora yace da na dora fa idha hiya abradu min al-thalj sai na ji hannun ya fi kankara sanyi wa atayabu ra'ihatun min al-misk sai na ji ya fi al-miski ma'ana ya fi duk wani turare da ka sani kamshi yace ga kuma laushi kamar dibaj kamar wato abduga ko abin da yake mai laushi haka na Allah a kai abduga ne yace ya fi wannan laushi tibus na ji hannun Allah kamar duk wanda zai zo bayan a cikin wani al'umma zo ya ce in ka shafa hannunsa to tabbas za ka samu albarka wannan dan cuwa-cuwa ne domin sayyidina abubakar a cikin wannan al'umma ba wanda ya kai sayyidina abubakar bayan annabin wannan al'umma ba wanda ya kai sayyidina abubakar amma ba masa haka ba bai zo yana fitowa mutane suna shanye sauraron alwalarsa amma kuma yanzu ana shanye sauraron lokacin imam malik ba a sha ruwan alwalar imam malik kaga na baya maki na za a ce akan sayyidina abubakar ba a samu sahabi daya da ake shan ruwan alwalarsa amma sai yanzu kawai sai mutane saboda gidadanci da kauyanci da rufewar kai sai mutum yazo ya sha ruwan alwalar wani kaga wannan duhun kai ne idan mutumin kwarai ne zaka iya neman cewa ya maka addu'a kawai shi ne ba na sama addu'a akaram kallon ina da wata bukata in ka ga dama ka ga masa in ka ga dama za ka ga masa ina da wata bukata dan Allah ya rika mu addu'a wannan ya halasta masa ne amma ka zo ka ce bari ka shafa hannunsa ka shafa ka ɗiba albarka ko kai tankwal ya dora hannunsa akan wannan din shirme ne kawai ba wanda yake sunna Abubakar a cikin wannan al'umma bayan manzon wannan al'umma din amma bai wasu sunna Abubakar wannan sunna Abubakar kwana ɗaya da masa mubayi a matsayin sa na khalifatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama washe gari yayi da tsaye tafi kasuwa dama dan kasuwa ne yana sai da kwarjan leda izari yana sai da yadi haka ya dauki yar bandasa ko dila rashi ya dora a kafada sai da tsaye washe gari fa ya zama khalifa din aka ce sai na Umar ya hango sai da tsaye shi yace ila aina ya khalifatu rasulullah ina zaka je ne ya kai khalifa manzon yace kasuwa mana a zabe ka khalifa jiya kuma ka tafi kasuwa ce to iyalai na fa waye zai zan je kasuwa in je nemo ne wannan kan ai haƙi ne aka dora kai ne zan je nemo yace la wallah ka tsaya za mu sa maka daga cikin baitul mal abin da zai ishe ka da yara kaga kenan ba dalili bane yanzu wani malami yace zai zauna sai dai a kawo wani mutum ne ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya je kasuwa haka suke ya je kasuwanci ya dawo sabai aka aje su kasuwanci su dawo waɗansu su tafi nesa zai su fatauci su yi tafiyar ƙafa mai yawa waɗansu kuma a garuruwan suke kasuwancin su wasu suna zagaye kasuwa suna cin kasuwa suna dawo saboda haka sai ce ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutawaffirun suna nan a same ga sunan da yawa wa hadhihi thiyabuhu lam tubla wannan kuma tufafin su ne ma ba su riddige ba wa aniyatuhu lam tuksar ga kuma modarsa da yake shan ruwa ma ba ta tsage ba bana manzo Allah bai dade ma da barin duniya wa har kuka kama irin wannan bid'a ku zama kuna riddigawa ku dauki duwa kuna irgawa kai hailala guda 30 a guda 100 kai kabbara guda 100 ina kai ina yawo da magana sai ka dauki sarbi ka kirga yau kai kabbar bari guda kaza ka lalle guda kaza dan me ai ba zai bata ba Allah ta'ala ba zai tawar da komai abin da kai duk abin da kai Allah ta'ala ya san da shi sai ya ce wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina ke hannunsa wa kenan Allah tabaraka wa ta'ala yace innakum la'ala milla la'ala millatin hiya ahada millati min millati muhammad aw mumtahinuna mubtatihuna babu dalal yake cewa na rantse da wanda raina ke hannunsa innakum la'ala milla lalle fa kuna kan wato tsari ne addini kuna kan tsari ne a ganinku hiya ahada min millati muhammad kuna ganin cewar kuna kan wani tsari ne wanda ya fi shiriya fiye da shiriya ko tsarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aw muftatihu babu dalala ko kuma dai kuna bude kofa ne kawai ta bata ma'ana idan tunaninku kuna ganin kuna kan wani tsari ne wanda ya fi na annabi sallallahu alaihi wasallama to lalle ba haka bane kawai ku kuna bude wata kofa ne daga cikin kofofi ne ana shimbata kalu sai suka ce wallahi ya aba abdurrahman mun rantse da Allah ya kai baban abdurrahman ma aradna illa alkhair ba komai muke nufi ba su face alkhairi qala sai yace wa kam min muridin lilkhair lam yusibhu da yawa daga cikin wanda yake wadanda suke nufatar alkhairi amma kuma ba za su samu alkhairin ba a ganin ku ne kuke ganin alkhairi kuke nufata alhali kuma me ba alkhairin bane yin haka sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haddathna ya ba mu labari anna qauman yaqra'una alqur'ana, lalle waɗansu mutane za su ke ka karanta alqur'ani mai girma, la yujawizu taraqihim, amma ba zai wuce wuyansu ba. Suna karanta qur'ani amma ba ya wuce wuyansu, me ma'anar wannan? Ba daga ladan zuwa sama, yana nan iya wuyansu da yake fitar sautin hanjara dinsu, esophagus dinsu da yake fitar abin kawai, yana nan iya nan a daga shi yayi sama, Allah ba da ladan saboda ba su yi nufaci Allah tabaraka wa aimullah, yace na rantsi da Allah, la'alla aktharuhum illa minkum, yace akwai yuwar mafi yawancinsu ba daga ko ina suke ba sai dai daga cikinku. Faqala, sai yace a faqala Amr bin Salama, sai Amr dan Salama yace ra'ayna ammata ha'ula'ika yada'unana, yace naga ra'ayna ammata ula'ika, mun ga yawancin waɗannan mutane, ya da'una na yawman naharwan ma'al khawarij, suna sukanmu ranar naharwan tare da khawarijawa, ma'ana ranar da aka yi yaƙi, wato ran da aka yaƙi khawarij, ita sake sai ita yawm naharwan, ran da aka yaƙi khawarijawa. Su mutane ne masu bid'a ta gaske, su khawarij, wanda duk abin da suke yi din saboda bid'a Allahu tabaraka wa ta'ala ya kafa, ga su da kokarin ibada kwarai da gaske, to amma saboda tsananin ibada, tsananin wato bid'o'in su cikin ibada, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka gama yanda suke yin sallah sai ka rena sallarka, sabar iyawa, in ka je da suke karanta alqur'ani mai girma sai ka rena iya karantan qur'aninka, saboda su din ba suna yi dan Allah subhanahu wataala bane, ina fata an gane, saboda suna yi dan riya kuma suna yawan bid'a. To daga nan gurin inda yace wa kam min muridin lil khair lam yusib, nawa ne, ma'ana da yawa daga cikin waɗanda suke nufatar alkhairi amma ba su samu alkhairin ba, tunda su sun ce da shi ba fa wallahi ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhair, suka ce mun rantse da Allah ya kai abu abdurrahman, ya kai baban abdurrahman, ba fa komai muke nufi ba face alkhairi. To dama da yawa daga cikin wanda suke aikata bid'a za su ce alkhairi suke nufi, amma nufin ka ga alkhairi baya sawa wannan aikin ya samu gurin zama a cikin addini, matukar dai dama wa daga cikin addini yake, duk salihancinka kuma duk nufin ka ga alkhairi din, to ba zai zamto mai alkhairi ba sai dai in haka yazo a cikin shari'ar musulunci, sai dai in haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da shi, kaga kenan wannan athar wanda muka ji daga Amr dan Yahya, wanda muka ji yanda Abdullahi dan Mas'ud ya kalubalanci da shi, da Abu Musa al-Ash'ari suka kalubalanci waɗannan mutane da suke cikin masallaci suke ta aikata bid'a, bai kyale su ba, ga su na farko me a cikin masallaci fa, kuma masallacin a Madina la'alla kuma masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga sai kai sallah 5000 a wani gurin kafin te dare da wuce, amma tare da haka bai sa ayi shiru ba, tunda suna guri mafi tsarkin guri ko kuma daga cikin mafi tsarkin gurare, ma yace a gashi yin kabbara abu ne mai kyau, amma wani ya sako wani ya fada, yace a kuma a irga, yace a dan me ba za ku irga laifukan ku ba, kaga ba da dai bane kenan, ce yanzu bare sai ka kidi daga kaza kai guda kaza kai guda kaza kai guda, kaida addinin musulunci shine duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi guda kaza, to wannan abun idan ka ƙara ka yi bid'ar in ka rage kuma ka yi bid'ar ayi subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 sai kai 32 to wannan me ka yi bid'a ko kuma ka 34 to shi mana ka yi bid'a sai dai me zaka iya yin allahu akbar 34 domin shi ma zo cikin hadisi kai subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 34 ya zama 100 din ba sai ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir na fata ko ka kara ko ka rage duka bid'ati saboda ka abinda ake yi shine ya annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi sai kai domin waɗansu suna shigarwa da mutane shubha yace to ai ababe da yawa manzo Allah bai yi ba kuma sai ya kawo abin da yake ba kuma a cikin addini misali kamar a ce sa wando ko amfani da sola ko amfani da fanka ko dinka babban riga ko sa zannabukar yace to ai manzo Allah bai wannan ba to ai wannan dan ba ibada ba duk abin da aka ce bid'a ne to ana nufin a cikin addini ko a ce wannan abin kansa ibada ce to shine ake cewa me bid'a ko a ce a sa laspika ko makirfin a masallaci in haka ne shi ma bid'a ne kaga wannan ai ba wanda ya taba cewa speaker ita ma ibada ce ko makirfin shi ma me ibada ne ko da makirfin ko ba makirfin za a kira sallah kuma ko da shi kuma shi me za a yi sallah na bazan ne to saboda haka ana maganar bid'a shigarwa a cikin addini ake magana a kirkiro mutane su ce ai tsabar san manzon Allah ne ya sa muke yi ko tsabar san Allah ne ya sa muke yi ko tsabar san iyalan gidan manzon Allah ne ya sa muke yi to anan gizo ke saka nan shine sai a wai ga baya a ga magabata waɗanda kowa ya sallama cewa sabban manzon Allah sun fi mummune yanzu san manzon Allah duk yanda kake ko sun fi Allah tabaraka wa ta'ala ya san suwa za a halitta a duniya tun kafin halitta duniyar da ni da kai da kowa da kowa Allah ta'ala ya san za a yi ya san mutum nawa zai halitta a duniya daga farkon duniya zuwa ƙarshen duniya subhanahu wa ta'ala shi fa shine al-alim mai ilimi masani subhanahu wa ta'ala kuma shine al-khabir masanin komai to ya kalli zukatan kowa ba wanda yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kawo zuciya sai ya sace zan to shine annabi inda akwai wani mutum da yake da kyakkyawar zuciya da tabbata sahabbai to da ba a halace ka yanzu ba da lokacin sahabbai za a yi ka inda tunaninka mai kyau da tsoron Allah ka yafi na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da kai inda an haife ka a lokacin sahabbai amma baka isa ba ya kashinka da su shine me kace radiyallahu anhum Allah kara musu yarda ana cewa wani kace Allah kara masa yarda kai shiru abinda kake fata shine Allah ta'ala ya hada ka tare da su duwar kiyama ina ka damu tare da su kawai shine amma sahabban manzo suna sun wuce kowa to da kawai wanda suke zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam lalle ko tun daga duniya sai sun shiga cikin fitintunu balantana ku bal kiyama haka nan wanda suke ganin cewa sabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa san sa kamar su to su ma tun daga duniya su ga cikin fitintunu daban-daban domin babu wanda ya kai su sayyidina Abubakar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suke iya daukar duk rayuwar su kaco kansu danka ce an tafi yaki an je wani da wani ya mutu wani ma ya mutu wani ma ya mutu amma an zo an sake sa ranar tafiya yaki kuma mutum ya sake tana da shi ma da shi za ta to kaga wannan ai sai dai imanin gaske a yanzu fa kyakkyawa duruna za a yi mutum ya dawo gida ballantana me kaga an je wani ya dawo gida ba hannu wani babu hanci wani ba kafa wani babu kunne zai zo ya warke amma babu kunne ɗaya haka zai hare mutum kaga ya wani iri haka ga ba kyan gani yanayinsa amma saboda zuciyarsa akwai imani baya jin komai don rasa wannan hancin ko don rasa wannan kunne ɗayan ko gefan kansa guda daya ya dena fudda gashi saboda an taba masa wani wawa cikin rauni haka yake tafiya to in yanzu ne abinda bai taka kaya ya kara ya karya ma sai ga ba za ka iya zuwa ba a kansa kuma mutun ya dauki dukiyarsa duya bayan Allahu tabaraka wa ta'ala sai kada Annabi sallallahu alaihi wasallam lan tanazul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba samun aljanna din ba sai kun ciyar abinda kuke so sai na Umar yaje dauko rabin dukiyarsa kaf ya kawo fi sabilillah dufa rabi sai na Abubakar yaje kawo komai yace ya Rasulullah duk abinda mana mallaka a duniya na ba da shi dan Allah komai shi kuwa duk gonaki na sun zama ba na ba daga yau yace to ya Abubakar wa kabar wa ya me kabar wa iyalan naka kuma sai yace taraktu lahum Allah wa rasuluhu na bar musu san Allah da manzon sa ne manzon Allah kuma ya karba masa addu'a da khairi saboda ya san zuciyar sa na Abubakar ba ta bar ba amma yanzu inda wani zai kawo komai da komai sai a wane ka dan faro iyalanka saboda an san sai ya dan yi dar a zuciyarsa idan ka cire miliyan 1 ko ka tara wani abu mai yawa sai kai wani aikin alkhairi zuciyarka in ta rinka kai da zuwa da dawowa ta rinka zuwa da dawowa to yanzu kai fa kada kaza ba kamar laki kaza ba yanzu kaza ma fa sai ta maka yawa to shi irin wannan abun kaga kokari ne ka jajirce kai kuma te ta maka yawo shedan ya ta maka din ka kiyarda imani ne kuma kokari ne amma shi sai na maka irin wannan din ma baya ji saboda nasa ba irin namu bane imani irin wannan ma kai kawo din ma shi baya ji a ce ka mallaki 100,000 sai ka bada sadakar naira 5 ga aljihunka a cicike da kudade dan ka zo gidan mai zaka kara mai ga kuɗi akwai data a wayarka akwai kati komai enough gida ka bari ana dafa kaza da kaza ga kuma kuɗi aljunka a ciki wani ya zo bara ga wata ɗan naira 20 ka danka masa ai ba za ka taba tunanin wannan ka bada wata 20 tunane ka to sai na Abubakar in ya bada komai da ya mallaka kamar haka ne ba zai taba dawowa zuciyarsa ta yi reversing da rika tunanin wai yaya kaza da kaza ba ya ina makomar ƴaƴansa ina makomar matansa ina makomar sa shi in ya mutu ko kuma nan gaba wani abu ya barko to me zai sayar duba ya wannan abu da mafi duk daga shi asna tsini marmi suna zagin sa ne sun ce ya cinye wannan Aisha nana Fatima gado ya cinye gadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanallah sai na Abubakar shi dai ba da komai nasa Nana Aisha take cewa Sayyidina Abubakar ya mallaki ukiya 40 kafin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzanci. Me kudi ne? Multibillionaire ne. Idan aka ce an fara lissafin ukiya to shine a lokacin shine mafi girman au. Kaga ukiya da yanzu ake aure ita a kasashen Larabawa a auna garin madara ko a auna kifin miya ko a auna wani abu da ya mara nauyi haka da ukiya ukiya ce ukiya nawa kake so ukiya. Ko a auna azurfa ko nawa to idan ka ce mutum ya mallaki rabin ukiya to me kudi ake ganin sa kamar za a ce yana da rabin biliyan ko rabin trillion ko a ce ya mallaki ukiya guda a ce ai yana da biliyan yanzu kamar a garin ne a ce wani fa yana da biliyan ba fa trillion biliyan ai abin jinjina a ce kai dalilin ya tara kudin sa ya kai biliyan da to sai na Abubakar a lokacin ukiya din ita ce mafi girman curin da ake yawan fada to yana da guda 40 kamar yanzu a ce ga wani yana da biliyan 40 a nan gari biliyan 40 ko trillion 40 nana sha ce haka ya shigo musuluncin nan aka fara tunda manzon Allah yana zuwa yana gaya masa fa ni tunda abokinsa ne kudda kudda shi ni fa manzon Allah ne amma wahayi ce to na yi imani da kai shi ba wani ya je shawari kuma ba wani magana ya samu ɗaya daga cikin abokansa ya ce to faka ji hoyewa ne ya ci moshi kaza kaza ne yana gaya masa ya ce na yi imani ya ci gaba kuma da gaya mutane su ce na Usman Suwai duk sai na Abubakar shi ne sanadiyar shiga su musulunci nana sha ta ce wannan ukiya 40 sai da ta kare kaf a cikin musulunci sai da ya kashe ta duka ya ci gaba da nema a musulunci amma sai da ta kare kakaf cikin addinin musulunci To sisna Abubakar kaga kenan me sun fi kowa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To in ba su yi abu ba za ka zo ka ce to kai ma bari ka kirkiro kai ba. Kana nufin ka fi su son manzon Allah kenan. Idan ka ce eh imaninka ya wargaje saboda ka kare sunna Abubakar. In ka ce a to dan me za ka ce dan me kake yi to kuma sai ka kura. Saboda haka wannan littafi tun daga farko har ƙarshe ya bayyana mana falala da Allahu tabaraka wa ta'ala ya mana a matsayinmu na musulmai, ya kuma bayyana mana mu kiyayi kirkirar bid'o'i saboda tana da matsala, tana wargaza al'amura ne gaba ɗaya. Da tarin ilimin malami ya kama bid'a, gwanda ilimin da yake akwai tauhidi a ciki, akwai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki, ko ya yake kuwa ko da bashi da yawan da za a gani a ce mai tarin ilimi ne amma yana tsaye akan sunnar manzon Allah, to ba ma haƙi kwata kwata da wancan komai tumbatsa kuwa, kuma komai shuhurarsa a duniya kuwa. Inda duk wanda ya aiki ba haka manzon Allah ya yi ba ya ce na farko dai an biyar masa ba ma karɓa ba, kuma yanzu ana bin sa laifin da yayi ba kawai a ki karɓa a bari ba ne, a rubuta masa laifi saboda ai yin ababen da manzon Allah bai yi ba ko mutum ya ce a cikin addini yake, to yana ƙalubalantar manzon Allah ne kamar akwai abin da ya rage shi. Saboda haka lallai dole ne mu riƙa yin taka tsantsan duk abin da za mu yi a matsayin ibada, a matsayin addini, mu tabbatar ya dace da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun ji babi fa guda a cikin wannan littafin inda malam ya kawo cewa albid'atu ashaddu min alkaba'ir, ta fi manya-manyan laifuka matsala. Yin bid'a ba ta fi manyan saƙo zama matsala gaba ɗaya ma, saboda shi mai saƙo ya tabbata saƙo yake yana jin cewar wannan abin fa shi ma kansa yana damu sai yana so ya tuwe da yana, amma shi kuma mai bid'a me yake ji? Yana ji ibada yake. A gaba ranar maganar ranar duba kenan, sai dai in Allah ta'ala masa tawfiki na gaske sannan ya gane ce kai ai da mun tabka bid'a, bayan da kuma alhamdulillah Allah ya gane da mu. Amma nawa ne zaka samu kuma masu yin sako kuma mutum ya tuya dena? Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dora mu akan daidai, ya tabbatar da mu akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya karbi rayuwar mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam muna cikakkun musulmai, ya kuma tashe mu a cikin zugar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abinda muka yi daidai a cikin wannan littafi tun daga farko har ƙarshe, Allah tabaraka wa ta'ala ka sa mu tarayya a cikin lada, da kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta min. Abinda muka koya a ciki Allah ta'ala ka ba mu ikon yin amfani da shi. Wato kofin littafin ba mu ga na suke ba, idan Allah ya sa aka gansu za a bada wa'insu tun da kamar yanzu mun sauke, sai a bada wa'insu adadin kwafis ɗin saboda yin muraja'a a gida, haka wasu za su karanta a wani guri kuma insha Allah. Kwai mai tambaya ko in babu shi ne kawai sai mai addu'a ya san zamu sani. Shi dama ne sabon zakkar amfanin gona sai ya kai ausaki biyar ne, to kuma buhu hudu bai kai ausaki biyar ba dama, saboda ka buhu hudu bai kai zakka kamar a awon buhu irin duk da ke cewa in dai irin buhun da muke amfani da shi ne ba, sai dai sanin ko wani buhu ne kuma irin mai containing da yawa, amma irin namu dai nan guda hudu bai kai nisabin zakka ba. Nisabin zakka wasu suna ganin cewa buhu shida ko biyar da rabi ko biyar. To ni na fahimtar cewa biyar din ya fi zama mai kewaye abin nan. Biyar din, tunda dai biyar din da shi ne ake ganin mafi ƙanƙanta, to biyar din. Kaga kenan in dai mutum daga buhu biyar ya cire zakka, ba wani kokwanton ya wuce gona da iri. Sai dai wataƙila ko bai ma kai ba ne ya fitar, kaga kuma wannan alkhairi ne. Tunda ana tanan buhu biyar ko biyar da rabi haka suke gani, wasu suna ganin buhu shida. To in buhu biyar ɗin ne kuma rabin buhu ne mutum zai bayar. In buhu shida ne rabin buhu da kuma kashi ɗaya bisa goma buhu ɗin. Misali a ce buhu ne mai cin mudu 90-90 gaba ɗaya, zai fi da rabin buhu da kuma mudu 9 kenan. Haka dai idan ko mutum zai ɗora a scale ne, duka abin da ya noma ɗin ya ɗora ya ga ya sami kilo kaza, to shi kenan sai ya raba wannan adadin kilo ɗin gida 10 sai ya bada. A ce ta yi kilo 1,355, sai ya sa calculator ya saka 1,355 a raba gida 10 kaza, to kashi ɗin nan sai ya ce to yanzu ku cire min kilo kaza, sai ya ware wannan ta zakka ce ko ban kuɗin wannan ta gida. Tun yanzu ya zama modern noma. Ce to hanyar wani to ga account samu ya shigo, shi kenan kawai ɗauki ledojinsa da abin sai ya kaɗe ya gida. Saboda haka abin nan dai bai kai zakka ba, insha Allah mu hudu irin dai wannan abin da muke amfani da su. Wallahi wa'ala. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله كما سيدا قبالا مثل أن نظام سكا عددي وأن رانا كو أو أن اللوك سينا نوان لتاكم كما إن شاء الله.